Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuti'illahi wa rasulahu faqad rashad wa may ya'sillahi wa rasulahu fala yadhurru illa nafsa. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a wannan yammaci na Alhamisi. Yau muna kusan 28 ga wata na fari a Muharram shekara ta 1439 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace wa 19 ga watan goma miladiya ta 2017 a cikin karatu na goma insha Allah cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na shehu malami Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Malam ya mana magana babu na karshe da muka tsaya shi ne as-salatu fi safinati, wato yin sallah a saman jirgin ruwa ko kace a cikin kolo-kolo. To an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan yin sallah a cikin kolo-kolo, sai manzon Allah yake cewa salli fiha qa'iman, kai sallah a cikin kolo-kolo ko kuma saman jirgin ruwa kai a tsaye, illa an takhafa al-gharq, sai dai idan kana tsoron ka dirmiya, to a lokacin kuma sai ka sallace ta a zaune. Bayan shi malam ya kawo hadisi na biyu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya manjanta ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi, sai manzon Allah ya riki wani gimshiki ya'tamidu alaihi, yana dogara yana kishin guguwa ko a ce yana tokara da shi, wannan gimshikin nan lokacin da shekaru suka kai mashi. Karkashin haka Muhammad Sa'id Bazmul da ya sharhi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tajuzu salatul fariidati fi safina, yake cewa babu laifi ya halatta mutun ya sallar farilla a saman jirgin ruwa. Mala ya ce wa kaza ta'iratu, kamar haka kuma jirgin sama, kira yadda za ka yi a saman jirgin ruwa haka za ka yi a saman jirgin sama. Malin ce walahu an yusalli fihi ma qa'idan idha khashiya ala nafsihi as-sukur, idan ba za ka iya yin sallah a tsaye ba a saman kolo-kolo ko kuma saman jirgi wanda aka saba na yau da gobe, wanda yake hawa sama, wanda yake tafiya cikin sararin samaniya, to idan kana tsoron idan ka tashi kana sallah za ka iya faduwa, to sai ka yi sallah a zaune. Abu na uku malin ke cewa yajuzu an ya'tamida fi qiyamihi ala 'amudin aw 'asan li kibari sinnihi, babu laifi mutum zai iya dogara ga wani gimshiki ko kuma wata sanda idan yana tsoron cewa kamar ya manjanta kenan zai iya faɗuwa kuma makamancin wannan, ko kuma idan jikin shi yayi rauni, babu laifi wannan mutum zai iya hada. Wannan shine darasi da ya gabata. Darasi na yau malai ke cewa al-qiyam wal-qu'udu fi salatin layl, tsayuwa da zama a cikin sallar dare kenan. Abinda zai maka magana akan abinda ya shahi halin tsayuwa da halin zama a cikin sallah wanda yake na qiyamul layl, kenan sallar da ake a cikin dare. Yan uwan musulmi, Ubangiji subhanahu wataala ya yabi masu imani wanda ya zamanto suna da ɗabi'a ta sallatar sallah ta dare. Sallah ta dare tana da muhimmanci. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa lokacin da yake siffanta mutane na gari, ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Ubangiji yake cewa su halin masu imani haƙar ɗarinsu yana nisantar makwanci lokacin da dare ya yi dare, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, suna roƙon Ubangijinsu, suna masu kwaɗayi ko suna masu tsoro, suna masu kwaɗayin rahamar Allah, suna masu tsoron azabar Allah. Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna, kuma daga abinda muka arzuta suna ciyarwa. kenan kaga hali ne daga cikin halayen mutanen kirki mutai zama to mai kiyamul layl sai karshe Allah yake cewa la ta'lamu nafsu ita rai bata san ba ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun abinda ubangiji subhanahu wataala ya mata tanadi na abinda za ta gani ta ji dadi idan ta yarda Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ne na aikin da suka aikata a nan duniya yana kaga maganar cewa aljanna ta mai rabo ce da haka kawai mutum ya shantake wannan hudoba ce daga cikin hudobin shaitan masu rabon su ne suke aiki idan ka danka kana cikin masu aiki to insha Allah kana cikin masu rabo kenan amma ba haka ba kawai ka aikata abinda ka ga dama idan ka tuntube ka ce a'a ai in Allah ya ga dama zai shiga to wannan hudoba shaitan ce haka Allah madaukakin sarki yake siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama yake ce mushi lokacin da yake cewa wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila haka a cikin dare kai tasbihi ga ubangijin shi ga ubangijinka kuma kai tasbihi mai tsawo ga ubangijinka haka kuma Allah ya kara cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusayil layli nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san irin tsayuwar da kake yi a cikin dare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya kara da cewa yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma yake wadi game da sifar masu imani Allah yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun a cikin halin as-sahar cikin halin dare suna tashi suna neman gafara a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa idan ka kasa dare kashi uku idan ka dauki kashi na karshe to a lokacin ubangiji subhanahu wataala yana saukowa saman duniya haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya yake saukowa ko sani ba saboda manzala bai bamu labari Allah ya bamu labari ba amma manzala ya bada labarin cewa ubangiji yana saukowa mun janna kamar yadda cin Allah yake cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa a gobe kiyama ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu yaya Allah zai zo Allahu a'lam Allah ya barba kashi sani amma mun yarda tunda ya ce zai zo mun yarda tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ya ce zai sauko an gane to a lokacin ubangiji zai rika ba da shelar ina wanda yake bukatar a biya mashi bukatar shi ina wanda yake cikin kumci ina wanda yake cikin tsanani ina wanda yake cikin wani bala'i a cikin rayuwa wani abu ya zo ya tsaye maka ya maka ya hana ka gaba ya hana ka baya ina irin masu irin wannan bukata su tashi su roƙa ta abiya musu bukatar su a cikin kaso na ukun karshe idan karba dare kashi uku da ka kware da gaske a cikin siffar mutanen kirki mutum ya tsinci kanshi a cikin masu yin kiyamul layli don haka wajibi ne mutum ya ga cewa ya samu ma kanshi wani lokaci wasu lokuta ko da minti 15 ne ka tashi ka tsaya ka karanta abinda ka karanta ba sai ka yi dogowa har da ba da ɗan sura karama za ka iya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layl ya taɓa yin qiyamul layl da suratul ikhlas za ka imeme ta ka karanta huwallahu ka mai komo ka koma ka komo ka koma ka komo ka koma ya taɓa qiyamul layl da aya ɗaya ƙarshen suratul ma'ida in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yake faɗin wannan ayar yana maimaita ta sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana qiyamul layli har kafafuwar shi suna kumbura ummu Aisha take cewa ya rasulullahi aw laysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya ma akin Allah shin Allah ba ya gafarta maka zunubanka ba wanda suka gabata da wanda za su zo a nan gaba amma kuma kake wartar da kanka a wajen bauta sai manzo Allah yake cewa awalam akun abdan shakuran ya Aisha yanzu ke Aisha bazan zamanto bawa mai yi wa Allah godiya ba akan godiya ne ga Allah ba yake qiyamul layl har kawai suke kumbura amma yana da garantin cewa dan aljanna ne to ina ga mu min babi aula ya kamata kenan kowa ya shammara idare shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya nasa wasu kurjini da wasu alamomi da siffofi da wasu takomashi da Allah zai bai wa bawa idan ya zama a cikin wasallan dare Allah madaukakin sarki ya sanya mu hikarin suka kan mu to malai yake cewa hukumce na alqiyamu wal qu'ud fi salati al-layl tsayuwa da zama a cikin sallar dare sai ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli laylan tawilan qa'iman, ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallatan dare mai tsawo, yana sallatan dare mai tsawo, yana bi halin tsayuwa, kuma wa laylan tawilan qa'idan, kuma ya sallaci wani kaso na dare, kaso mai tsawo a zaune. Kenan daga nan zamu fahimci cewa babu laihi yanda ake iya yin qiyamul layl a tsaye, ana iya kuma a zaune. Idan kai ka gaji, kai kuma ka da nishaɗi, kana so ka yi, amma ƙafafunka sun gaji, sai ka zauna. Saboda gashi an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi haka. Sai malaika ta wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'idan. Qa'iman idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karatu, karatun da yake kenan, ya karanta alhamdu, ya karanta wata sura, idan yake karatun nan a tsaye, to rukuin ba kuma tsaye zai yi shi. Bi mana yana tsaye yayi karatu ya kare, to har ya je rukui. An gane? Ba zai kare karatun ba tas, sai ya zauna tukun kuma ya ce bari rukui na ishara. A idan yake karatu a tsaye, to zai rukui a tsaye. Yace wa idza qara'a qa'idan, kuma idan kuma yayi karatu a zaune, to raka'a qa'idan, kuma zai yi rukui a zaune. Misali baya yin sai ya gama karatu tas a zaune, ai to sai ya miƙe sai ya rukui, Allahu akbar, sai ta yi rukui a tsaye. Baya haka kenan, in yayi karatu a tsaye zai rukui a tsaye, in yayi karatu a zaune zai yi rukui a zaune. Sai dai akwai istisna'i. Sai ke cewa wa kana ahyanan, kuma ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci, yusalli jalisan, yana sallah a tsaye a zaune, yusalli jalisan, yana sallah a zaune, yana sallah qiyamul layl, fa yaqra wa huwa jalis, yayi karatun da zai yi karatu mai tsawo, yana mai halin zama, fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 aya, idan yayi karatun nan, yayi karatu a zaune, idan yayi saura game da abin da yake so ya karanta, idan aya 30 zai saura ko aya 40, qama, sai tashi tsaya, fa qara'aha, sai ya karanta ayoyin nan 30 ko kuma ayoyi 40 a wani irin hali, a hali na tsayuwa, ko wa huwa qa'imun, yana bi hali na tsayuwa, summa raka'a wa sajada, sa'annan sai ya rukui, baka da sai ya sujada. Wannan shi kuma kala na uku kenan. Za ka iya yi a zaune, in kai karatu a zaune ka yi rukui a zaune, ko kuma ka yi karatu a tsaye ka yi rukui a tsaye, ko kuma ka fara karatu ka yi shi a zaune, sai idan aya 30 ko 40 sun yi saura, sai ka miƙe, sai ka karanta aya nan 30 ko 40, sai ka yi rukui a tsaye, baka da sai abin da zai biyo baya, biyo baya. To ka duba kenan karatun da aka yi na baya ya yake, idan aya 40 ko 30 suka yi saura, sai ya miƙe. Shi ne wani lokaci wanda daga cikin wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi dama idan mun ce Abdullahi dan Abbas yake da ya zauna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare ya ji manzon Allah yana qiyamul layl, shi ma sai ya zo ya juna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Fatiha, ya kare, ya bude suratul Baqara, ya fafata, yana tsammani idan kai karshen Baqara zai ruku'i, da ya zo sai ta zarce, ya shiga Ali Imran. Yana tsammani idan aka gama Ali Imran za a yi ruku'i, da ya kare Ali Imran kuma ya shiga Nisa'i. Sai ke cewa Sheikh Abdullahi ke cewa har sai da na so in yi wani aiki mai muni a cikin zuciyata, ta yi so ne in zauna sallallahu alaihi wasallam, ta kai ki kiyamul layl, kwana yake, kusan kwana yake a tsaye. To kai aka ce an yi karatu sai da aka yi sauran aya 30 ko aya 40, to ba ka tashi aka tsaya, to a can ba aya nan aka karanta? A suna da yawa tabbas. Sai yake cewa qama fa qara'aha wa huwa qa'im, thumma raka'a wa sajada, thumma yasna'u fi ar-rak'ati ath-thaniya mithla dhalika, sannan a raka'a ta biyu ma sai ya aika haka. Kenan idan yayi sujada guda biyu, ne make ya tashi ya miƙe sai ya zauna, sai yayi karatu, yayi karatu a matsayin kamar yana tsaye, an gane, amma zaune yake. Idan aya 30 ko 40 suka yi saura, sai ya miƙe, sai ya karanta su, an yi su sai ya ruku ya tsaye, an yi su sai ya abin da zai biyo baya. Wa innama malike cewa, kuma sani cewa, wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salla subhata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallati sallar as-subha, ita ce salatul nafila, kenan yayi sallar nafila bi ma'ana yayi qiyamul layl qa'idan a cikin halin zama fi akhiri hayatihi a ƙarshen rayuwar shi yayi sallar azumi sallar nafila lamma asanna lokacin da shekaru suka cin mushi manzala ya mutu yana shekara nawa 63 sallallahu alaihi wasallam haka abubakar siddiq ko haka aisha radiyallahu anha da sauran akwai su da kuma daga cikin sahabbai suka mutu a shekara 63 kuma yake cewa a'malu ummati ma baina 60 wa 70 yace shekarun al'ummata tsakanin 60 zuwa 70 kadan daga cikin su ne suke gittawa wala tara yanzu da ake yayi ko kuma in ce ake kaka tashalan babu ya ga an ce wani ya jibe da an ta yi an kwasa an ta yayi fara gizi to daga nan kuma rayuwa ita zama gurguwa da haka wallahi ɗan uwa idan mutum ya tsaya ya dubi rayuwar nan kwarai ya kamata mushe ya shiga cikin izina ya shiga cikin taitaye shi kaman ba wahala kawai ka ji wani kuna tare da shi a ce wani abu wata musiba ta same shi ko kuma a ya ma rasa rayuwar shi gaba daya ba wahala wannan kuma iya daga cikin alamomin tashin kiyama da haka mutum ya zauna a zaman shiri da zaman daku a kowane lokaci kowane lokaci ka riƙa tambayar kanka a yanzu idan da Allah zai kadarta ubangiji su wata alaƙa shirya wata yaya alaƙa take tsakanina da ubangiji wannan tambayar ya kamata a wuni kama kanka samar su ɗari idan na mutu yanzu yaya abin zai kasance kamar tabbas lalle ta hiyar zai wani ɗan wucin zango ne an ɗan tsaya ne a yi tsam sai a wuce a tahi Allah maɗaukaki sarki ya mana jagoranci malaki cewa wa zalika qabla wafatihi bi amin wannan kuma ya kasance kafin mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shekara daya kenan yayi sallar nafila a zaune a wani lokaci kenan lokacin da yake da shekara 62 wa kana yajlisu mutarabbi'an kuma wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaman tarabbu'i suka ce tarabba'a fi julusihi bi ma'ana sana qadamaihi tahta fakhizaihi mukhalifan lahuma kaman ka saba tsakanin kafafuwanka irin zaman da wannan yayi tarmatai tayam yawa tarmatar aiwa hausa ce ko kumtas to kaga wannan kalmar tana kusa da bacewa tarmatar tayamatar zaman sarki aiwa yawa wannan zaman ba huwa haza kenan mutum idan ba da lafiya kenan ko kuma ya shi manjanta in zai sallah sai zai wannan zama kenan wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu mutarabbi'an ya kasance yana zama na tarabbu'i malike cewa karkashin tadammana hadha al-fasl min kalam al-musannif ya abinda ya wannan magana ta kumsa shine abu na farko ya tabbata cewa idan mutum zai yi sallah ta dare kenan akwai hali guda uku hali na farko yayi karatu a tsaye an gane tun daga farko har ƙarshe yayi karatu a tsaye ruku a tsaye kai har ƙarshe hali na biyu yabda as-salat qa'idan ya fara sallar a zaune yayi karatu idan ya zama sauran gurgurdan aya 30 ko 40 sai ya tashi ya tsaya sai ya kawo sauran a tsaye da sauran abin da zai biyo baya hali na uku annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatal layl an qu'ud wa kana yajlisu fayaqra kare mutun yayi sallar kwata kwatan ta azumi ko kai gaba daya a tsaye ko kai gaba daya a zaune ko kuma ka fara a zaune in aya 40 ko 30 sun maka saura ka miƙe ka karanto su a tsaye sai kai rubutu a tsaye da abin da zai biyo baya kenan wannan shine abin da malam ya kawo game da sallar dare kenan da irin yadda ya kamata mutun ya mu'amalace ta to anan malam yake cewa akwai wani tambihi akwai jan hankali da aka ce to sallar mutumin da yake zaune ko rabin ladan sallar mutumin da yake tsaye ne to wannan hukuncin akan kowa ne ko kuma akan ɗaiɗaikun jama'a ne kuma gashi an rawaito cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan sallar yana nuni akan cewa shi ma ya samu rabin ladan to malam yayi magana anan mai tsawo sai yake cewa anan وهو كون صلاة القاعد على النصف من صلاته قائما في النفل idza kana qadiran ala alqiyam wala mani'a yamna'u idai zaman to kana iya tsayawa kawai sai ka sa ka sala sai ka zauna to wannan ladan da za a baka rabin ladan mutum wanda ya salla a tsaye wasu kuma daga cikin malamai suka ce sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya ta a zaune zai samu lada cikakke ba rabin ladan zai samu sallallahu alaihi wasallam sun yi maganganu wasu tsawon suka bayyana akan hususiyya ce kamar wani abu ne da Allah ya keɓance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi akan sauran al'umma to sun yi bayani mai tsawo wanda lada'iya akan mu karanta shi babi na gaba malaka ce as-salatu fi ni'ali wal amru biha yin sallah mutun yayi sallah a cikin takalmi shi bi ma'ana mutun yayi sallah takalmi wal amru biha kuma da umurnin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada akan haka miye hukuncin yin sallah da takalmi kuma shin akwai umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akai shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba yin haka shin sahabban shi sun aikata haka shin addini musulunci ya san yin sallar takalmi sai malamin ya koro hadisi masu tarin yawa zamu karanta wasu daga cikin su malike cewa wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa mutana'ilan ahyanan ya kasance dabi'a ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai salla yaqifu yana tsayuwa a cikin salla hafiyan yana matsayin mara takalmi yayi salla ba takalmi ba ahyanan wani lokaci wa mutana'ilan ahyanan wani lokaci kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana salla da takalmin shi wannan hadisi ne ingantacce baya da kura ko kadan sunna ce daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya samu damar da zai salla a yanayin ya bada babu ne shi ya salla shi da zai salla takalmin shi kamar da wani lokaci yake babu takalmin shi wa abaha li ummatihi kuma haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mubahantar da haka hayi halal ne kenan ya halatta babu laihi mutun yayi sallah da takalmin shi wani lokaci kuma yayi sallah babu takalmi fa qala manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama idza salla ahadukum falyalbis na alaihi idan mutum ɗayan ku zai yi sallah to yayi sanya takalmin shi kaga anan wannan menene umurni ne idan mutum zai yi sallah ya sanya takalmin shi aw yakhla'ahuma ko kuma ya hudda su ko ya hudda baina rijilaihi idan ya hudda su ya ajje tsakanin kafafuwan shi guda biyu babu laifi ko kai da takalmi ko kuma ka hudda takalmin naka ka ajje a gaban ka babu laifi tsakanin kafafuwanka baina rijilaihi wala yuzi bihima ghaira kar ka cutar da wani da wannan takalmin naka in ka hudda su sai ka ajje su a tsakanin kafafuwanka kaga ba za ka cutar da kowa ba wannan shi ma hadisi ne ingantacce haka magana na gaba malai ya ce wa akkada alaihimus salata fiha ahyana kuma Allah ya karfafa ya tabbatar musu da cewa babu laihi wani lokaci zaka iya yin sallar takalminka a ina fa qala sai manzo Allah yake cewa khalifu yahuda ku saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim saboda su ba sa yin sallah da takalmin su ba sa yin sallah da khuffin su kufi wani takalmi ne mai kamar takalmi ne na fata suke iya kamar society a wancan lokacin kenan kaga anan duka biyu yanzu ko takalmi ko kuma kufi manzo Allah ya ce ku yi sallah a cikin su saboda ku saba wa suwa yahudawa kake ne yin sallar takalmi addini ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka malai yake cewa wa kana huwa ma naza'ahu ma bil qadamayhi wa huwa fi salat thumma istamarra fi salatihi wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana fitar da takalman shi ko kuma wani lokaci zaka iya hudda takalmanka kana cikin sallah sai ka hudda su sai ka ajje su tsakanin kafafuwanka thumma istamarra fi salatihi kuma sai ka ci gaba da sallarka babu kamli ko baki bar tana sake sallah ka cire su ka ajje su a gabanka kaga aiki ne kai to haka shi babu laifi ina dalili akan haka مالك توا كما قال أبو سعيد الخدري كما عند أبو سعيد الخدري كي توا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا من صلى فلما كان في بعض صلاته lokacin da ya kasance a cikin wannan sallar tashi kenan wani bangare na sallar shi ana cikin sallar ba kare ba khala'ana alaihi fa wada'ahu ma an yasarihi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kudda ta kalman shi sai ya ajje su a hagumkin shi saboda shi shine liman kenan a hagumkin shi babu kowa sai ajje su a hagumkin shi amma inda a ce kai a cikin sahu ne ka kudda ta kalman ka ina zaka ajje su tsakanin kawo ta zaka ajje su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu ma an yasarihi sai ya hudda ta kalman shi ajje a bangaren shi na hagu falamma ra'an nas lokacin da mutane suka ga haka zalika khala'uni alahu sai kowa hudda ta kalman shi da saka manzo Allah hudda nashi ya ajje a gehe sai kowa ya hudda ta kalman shi ajje a gehe falamma qada salatahu lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar shi yayi sallah an kare kala sai yake cewa ma ba'dukum alqaytum ni'alakum me yasa me kuka hudda ta kalman kuka jefa kuka ajje su a gehe qalu hisa ku suke cewa ra'aynaka alqaytan alayka ya rasulullahi mun ga ka hudda ta kalman ka ajje su a gehen ka na hago da aka fa alqayna li'alana huma sai muka hudda na muka ajje kenan kaga wannan ya nuna cewa ana sallah da takalmi ɗan uwa musulmi a kowane lokaci idan magana ta shafi shari'a to ba ka auna ta da garinku ko da irin yadda kuka saba bauta wa Allah ana auna ta ne da hujja in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to wallahi ku ɗauki wannan abun ku yi aiki da shi kuma tabbas wannan shi ne cin nasara idan bai yi ba kuma duk yadda kuka saba ku haƙura ku bari saboda kuna neman ku yi abinda Allah zai yarda da ku ne to babu yanda zai Allah ya yarda da kai sai ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin i nayi kai na bari ka bari Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi shi biyayya kun shiri to su wa sahabban nan kai tsaye da suka ga shi yasa duk abinda suka ga manzo Allah yayi ko ka yi su saboda baka bin manzo Allah ka taɓa ko kai da dama kalla kawai da sun ga mun ta kalmar shi ya ajje kawai suka hunda suka ajje su a can ba mun karanta yana cikin sallah ya zauna kawai suka zauna afwan suka sallah tsaye da ya kare sai kace musu kun yi aiki kun kusa yin aiki irin na al-faris wa rum kenan bi ikhtisar shadid kenan da suka ga mazalla ya hudda ta kalma su wai suka hudda suka ajje a gehe fa qala sai mazalla yake cewa inna jibrila atani فأخبرني أن فيها قذرا يكي تشيوى يؤيني ملائكة جبريل نيزوم يبالي لابالي تشيوى كسن تا كلمين أكوي نجسا أكوي تتي أو قال أذن وانا أبون ديكي نا قسمتا وفي رواية أو تلواية قمت نبن خبصا قسمتا فألقيتهما سينا هدى سنة أجيس أكيهنا kenan kaga da lilin hudduna shi kenan su kuma a wani lokacin da ka wata su hudduna su sai manzo Allah yake cewa to daga yau fa iza jaa ahadukum ila almasjidi idan dayan ku yazo masallaci tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ta kalmar shi an same su tare da me tare da datti da kasamta sai aka ce hudda su ya ajje su a gehe sai manzo Allah yake cewa to ga ka'ida gaman ma daga yau in dayan ku yazo masallaci fal yanzur fina alaihi yayi dubi game da takalmar shi duba takalmar shi ya ga ba su dauke da wani datti ba su dauke da wata najasa fa in ra'a fihi ma qadiran idan ya ga wani abu na kazamta a tare da takalmar shi au azan au qala azan ko kuma abu na cutarwa bismillah abin da yake datti wa fi riwayatin ukhra aw ta riwaya kuma ta da khubsan ya ga abin da yake kazamta ne me zai yi fal yamsahuma sai ya goge kasan takalmin nan nashi idan ka zo kana tsaye kuma masallaci da ka daga sai ga wani abu alaman abin da wanda yake na kazamta wata najasa sai ka goga takalmin ka da kasa idan ka goga shi kina karbaka babu zance sai an je an koko ruwa an sa sabuli an yi wai an wanki a kawo fal yamsahuma ka goga su da kasa idan ka goga su da kasa shi kina su karbaka manzalla ya ce wal yusalli fihi ma kuma sai kai sallah a cikin wannan takalmin naka kenan kai sallah tare da takalmin ka wannan kaga shi ma dalili ne akan cewa lalle sallar takalmi ya tsaya daga cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Su irin waɗannan abubuwa koda kai baka samu dama aikata su ko kuma yanayin da kake ciki bai baka dama ba, to kar kai inkarin su, kar kai juhudin su. Bi mana juhud ka ce a'a ba haka nan bane ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, al'ayyu kuma yayi. To wannan abin da kai juhudi kaga ka gama rayuwarka gaba ɗaya baka sallar takalmi ba, ba za ta tambaye ka me yasa baka sallar takalmi ba. Amma an kace a'a ba addinin annabi Muhammadu bane ba sallallahu alaihi wasallam, har ta addinin annabi Muhammadu banza Allah yayi, to wannan kuma yana sakamakon musulunci. Malam zai ƙara bayani a gaba, sai yake cewa wani hadisi na daban, wa kana idza naza'ahuma wa da'ahuma an yasarihi, in ya huda takalmin shi a cikin sallah ai laki ajje su a hagun shi, idan ya huda su a cikin sallah a hagun shi yake ajje su. Wa kana yaqulu, kuma ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza salla ahadukum, idan dayanku yana sallah, fala yad'na alaihi an yaminihi, kari ajje takalmin shi daga ina, daga daman shi, wala an yasarihi, kari ya ajje su kuma a hagun shi, fatakuna an yaminin ghairihi, saboda in ka ajje a hagun ɗinka a daman wani ne ka ajje. Kenan idan mutum yana matsayin mamu, kari ya ajje a dama, kari ya ajje su a ina, kari ya ajje a hagun, a ina ya kamata ya ajje su, tsakanin hagun shi. Saboda in ka ce a kai ne ce hagun ɗinka, to ai daman wani ce, saboda an muka tsaya haka ni na hagun ita ce, kai kuma ne daman ka ne. To shi ne manzo Allah yake cewa idan ka fatakuna an yamini ghairihi, zai zama to daman wani ka, yake cewa illa an yakuna an yasarihi ahadun, illa alla yakuna, haka ne ko, illa alla yakuna an yasarihi ahadun, sai dai in ya zama to a hagun ɗinka babu kowa, to a lokacin sai kai wal yad'ahuma bayna rijlaihi, sai ka ajiye su in ba kowa, in kuma akwai wani sai ka ajiye su a tsakanin ƙafafunka, kamar yadda bayani ya gabata. To malam yayi ya shimfiɗa maganganu kamar haka, za mu karanta kaɗan daga cikinsu. Malam ke cewa mas'ala ta farko kenan, fihi masail, akwai mas'aloli da dama a cikin wannan. As-salatu fil ni'ali wal amru biha, yin sallah da takalmi an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi, bakar kuma wal amru biha, kuma da umurni da yayi, a ina ne yayi umurni? A cikin hadisan da muka karanta, ina ne zai zama ta matsayin umarni da yi? Lokacin da yake cewa khalifu yahuda, ko ku saba wa yahuda, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, saboda ba sa yin sallah, ku yi sallah kina a cikin takalmin, umarni ne. Malam yake cewa hal tajuzu as-salatu fi an-na'l, shin ya halatta mutum yayi sallah da takalmin shi? Na'am, ya halatta. Tajuzu as-salat fi an-na'l, babu da mutum zai iya sallar takalmin shi, saboda me? Li'annahu sabata 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, saboda hadisi ya tabbata marqura cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka. Idan ya tabbata ko manzo Allah yayi, magana ta rige ta gani. Mas'ala ta biyu, ma hukmu as-salat fi an-na'l, me hukuncin yin sallah da takalmi? Hukuncin yin sallar takalmi mustahabbi ne, an so ba a ce a sallah da kai ba, da kai ba ka sa takalmi sallar ka ba ta yi, a mustahabbi ne, an so in kai khalas, in ko ba kai, idan kai za ka samu zanen haka, idan ko ba kai ba, ba za ka maka da laifi ba. Shi ne cewa al-istihbab, dalili kuma akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahuda, ku saba wa yahudawa, saboda su ba sa sallar takalmansu da kuffinsu. Malam yake cewa hadzal amru, umarnin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi a nan, yake cewa lil istihbab, mustahabbanci ne kenan, an so mutum yayi kenan. Wannan kuma ko za su kura wani lokaci ne a cikin rayuwarka, ya zama to dai a cikin rayuwarka akwai tarihin yin sallar takalmi, saboda ka kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana kullum kana yi ba takalmi, idan wani yanayi ya bada sai ka sallar takalminka. An zo misali za a yi sallar gawa a nan, sai ka sallar takalminka. Wani lokaci rana da sauransu, sai ka sallar takalminka. Dan me? Saboda ga shi hadisi ya tabbatar da cewa babu da mutum zai iya sallah da takalmin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayin kuma sahabbai sun yi. To shine malaikata wa hadal amru lil istihbab, والدليل على أنه للاستحباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومتنعلا مستحب لدني سود من صلى صلى الله عليه وسلم ولوك تيا صلى تاكلمي ولوك تيا صلى باو تاكلمي أنقالي كنا كون إليك تكين بيو من صلى يعني كنا إن كاي صلى تاكلمي باو عند إسيتي مكا كاي أبند بحكنا حكنا لي idan kai sallah babu takalimi ba wanda sai ya ce maka kai abin da baka nan a haka nan ne saboda kowanne ɗaya daga cikin biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi to amma in nazo na ce a a na kiriri ce cewa ai manzalla bai sallah ba takalimi ko da makamancin wannan to kaga wannan kuma ina so in kora ma kai na samun aiki alhali kuma gashi ya tabbata cewa yayi sallallahu alaihi wasallam malaka ta falau kana al-amru lil-wujubi ma khalafahu rasul sallallahu alaihi wasallam inda tilas ne yin sallah da takalmi kowanne lokaci da ba a samu manzalla ya sallah ba takalmi kenan da kullum takalmi shi dai amma kasancewa an samu wani lokaci yayi da takalmi wani lokaci ba takalmi kenan yi da takalmi mustahabbi ne wannan magana da malaka yake kenan mas'ala ta uku to kafin mu je mas'ala ta uku mas'ala ta biyu malaka cewa amma ma'amula hazati tare da ankara أن محل الاستحباب هو عادات هذه السنة على الوجه الذي كان يؤديها به صلى الله عليه وسلم وذلك بمراعاة شروطها إذن ذاك يسلى باب تاكلمي سيكا دوب الوضع ينا بادا إنزو إنسلى تاكلمي سيكا سلى كرتا كلمي ينا بادا إنسلى باب تاكلمي سيكا سلى كرتا كلمي كاركا تي آيز أنكار تاماك حديث سلى تاكلمي كاركا تي دولي سيكا شغونا كاي سلى تاكلمي awa ala sabili misali ku muta wani aiki ko na abokan wancin wannan a cikin wata sahara za ku yi sallah sai ka tsara takalmi kai sallah ka tafi gona sai ka tsara takalmi kai sallah yadda yanayin ya baka sai ka dan yi sallah da takalmi a can saboda ka dana sunna daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda gashi nan kai ba mu takalmi to can kuma yake je kai da takalmi idan yanayin ya bada mas'ala ta uku wala yake cewa halli salati fin na'lain shuruqun yin sallar takalmi da sharuda aljawab akwai sharuda guda biyu yin sallar takalmi sharadi na farko alla yakuna fin na'lain khubsun kai zaman to a cikin wadannan takalman naka babu me babu kasamta bi ma'ana babu wani abin da yake najasa ne sharadi na biyu alla tu'addi salata fin na'al illa darar ya zaman to sallar da zakai da takalminka Allah ya addi ila zarar kada zaman to akwai cutar da wasu a ciki a babu cutar da kowa babu cutar da mutane babu kaza sai ka sallakar takalminka a wancan lokacin masallaci ne babu adna shay wuri ne wanda ke rere ne in mutai gida ma yayi takalmi in ya gida ma yayi ba takalmi to yanzu kuma dole sai da mura'atu wasu abubuwa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la darara wala dirara addini ba cuta babu cutarwa kenan in ka samu yanayi wanda zaka iya sallah babu takalmi sai ka sallah babu takalmi in ka samu yanayi wanda zaka iya sallah takalmi sai ka sallah takalmi mas'ala ta hudu ina ya kamata mutum aje takalman shi lokacin zai sallah ba takalmi malaka ta idza salla al muslimu hafiyan fa innahu yad'u alayhi an yasarihi idza lam yakun hunaka ahad idan kai kade ne zaka yi sallah babu takalmi sai ka aje takalman ka bangaren ka na hagu amma da sharadi idan babu kowa idan kuma akwai wani a hagun ɗinka to kai hagun ɗinka shi kuma dama shi ce to a lokacin sai ka aje su a tsakanin kahuwanka to malik sai kawo wata mas'ala daga cikin masail wanda a yau muna yin su malik amma ma yaf'aluhu ba'dun nas to amma abinda wasu daga cikin mutane suke yi an yad'u ni'ala amamahum su ajje takalman su a gaban su haka mun haka muke go za mu je masallaci sai mu shigo da tafi mu amma ku shigo da tafi sai mu ajje takalman a gaban mu me hukunci haka wa yasjuduna ila jihatiha malika ta fa hadha amrun la yaliqu wa la yanbaghi al'amari ne wanda bai kamata ba kuma bai halatta mutum yi haka idan ka zo ka shigo da tafin ka daga bangaren kan hagun ba mu kowa sai ka ajje su anan amma idan zaman to akwai larura na cewa in ka ajje su a bayanka zai iya yiwa wani sace su saboda yanzu abubuwan kware sun jirgita sai ka zo masallaci kai kana faman neman aljanna shi kuma yana yana faman zai maka illa ko doke maka abu hawa ko doke maka takalmin da kake sawa ko kaza da sauransu to wannan babu laifi sai ka ajiye su a gaban ka mas'ala ta biyar malik ta idza sallal muslim bin alayhi thumma athna' as-salat tabayyana lahu anna alayhi qadiran ay ma la yujar fihi ma al-qadr kana cikin sallah sai ya bayyana a gare ka kana sallar takalmin ka sai ya bayyana a cikin wa a tayar takalmin ka akwai abin da yake da datti ne me zaka yi sai ka hudda su sai ka hudda su idan ka hudda sai ka aje su a gehe ko a tsakanin ƙwaruwan ka idan babu ko a hagun ka ka aje su a hagun ka idan duka waɗannan ba su samu ba an gane ka aje su a gehe mallam ya ce babu laifi kuma sai ka ci gaba da sallar ka me dalili akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya sunkuya ya hudda takalman shi ya aje su a gehen shi na hagu kuma aka ci gaba da sallah ko ba ai kauli ba ai bari ba wannan kadan daga cikin matsaloli da malam ya kawo game da sallah sallar takalmi ɗan uwan musulmi ana akwai fadakarwa duk abin da ya tabbata sunna ce daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ni banna iya aikata misali to kar in yi inkarin abu wannan shine zaman lafiya ne saboda komin karancin abu in dai manzo Allah ya yi shi duk da mustahabbi ne ba wani wajibi ne ba farilla bane mustahabbi ne amma idan nace ya ba haka nan bane ba to wannan kuma yana iya sawa in bar musulunci an gane kenan duk abin da ya tabbata da sunan sunna mu yi hankali in baka iya yi jabatin ka sha kai shiru misali mutum karwan dan shi ya taba idan ya wuce idan sahu sunna ne sai Allah ya rabe ka da wannan nau'i na kai ne abin da ya kasa tabbata har yanzu a cikin rayuwarka to karka soki me yi ka jabatin ka ka kyali Allah ya ga mai gafarta maka amma kana laifi kuma wanda yake yin daidai din sai ka mira shi abin izgili wallahi baka fara kai labari ba kuma ana ilga shi da ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya wuce fat ya bar addinin musulunci barin gemu sunna ce ta tabbata ya tabbata hadisai sun wuce a lissa ba manzo Allah ya ce a cika shi a bar shi a yi kaza a yi kaza sai ka zo ka riƙa izgili ka riƙa mai kaza kana wasanta shi da ɗan akuya wani makamancin wannan dai maganganu irin na jahilci to wannan yana isa ka bar musulunci saboda kana izgili ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ga wani abin da manzo Allah shar'anta kai ka kasa yi ba ka da kuma ka kasa jan bakin ka kai shiru sai kake izgili to wannan izgilin zai iya sanyawa fat ka bar musulunci ɗan uwa musulmi duk abin da ya tabbata a sunnanci addini ne wallahi mutum yayi nesa da kushe mishi idan za ka kushe wannan abin za ka iya barin addini ko sun karancin abin inda manzo Allah ya yi shi a balla iya bari balla iya barin barin gewu in ci baki na in shi Allah ya ga dama ya gafarta mu amma ya zaman to abin da zan rika tattaunawa ina izgili ina dariya wallahi zai sa mutum ya bar musulunci iya cikin shuru lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kinta buka ko da ya huta ya kinta buka ya huta tare da shi akwai munafukai sai aka samu musu daga cikin waɗannan mutanen munafukai sai suka kace wai yanzu suka rada nuna sabon manzo suna cewa wannan mutanen rakwagi masu kadan ciki yaushe za ku tayi tabuka ku suka tuna wannan mutanen me suke yi izgili suke cewa ka mu tabu ga mutanen rakwagi irin waɗannan mahalata a Qur'ani ana yi ana raha ana dariya an dauke shi kamar wasa ina sai ga malaika jibril ya na'am قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون شن ده الله ني ده آوي الله ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوكي إزغلي الله يتي تو لا تعتذروا كرتك كاو حمزري قد كفرتم حقيقة قد حقيقة كفرتم كن كفرتا بعد إيمانكم باي إيمان لكي دع الله يتي كن كفرتا to da haka malumai suka ce wasa da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da nuna wani abu na izgili ko kuma nuna cewa abin da ba haka ya kamata ayi ba da sauransu suna sa mutun ya bar addini dan haka malamin fiqh suka yi babi da za ka iya shiga musulunci kuma ka wuce shi kuma imam musulmi mutun akan abin da ya shafi addini lokacin da za ka yi magana addini ka tantance kai kanka ne Allah ya tabbatar da waɗannan mutane suke wannan rundar suke sun ka fuka masalan da su tabbace shi wani da wani yanzu abin haka haka aka yi suka ce wallahi inna kunna nafutu lana wallahi kawai muna dauki kutsawa da cikin wa cikin maganganu muna hira dan mu rage tsawon hanya ana raha ana dariya suka ce a dalilin haka muka wadannan maganar to Allah ya ce kada ka farta kun riga kun kafarta bayan da kun imani dan uwa musulmi in dai musulmi wajibi ne mutum musulmi kai takatsan da duk abin da zai fito daga bakin ka kai takatsan da duk abin da gaba za ka aika saboda za a tsayar da kai a gaban kiyama din ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa diddigin dan adam gobe kiyama ba zai gushe ba kana tsaye saman diddigin ka ba za ka gusa ba ka dai ko ina sai an maka tambayoyi kamar haka shekarun da Allah ya baka a cikin me suka kai kunciya kan saurayi ne kai budurwa ce ke wannan sarmantakar a cikin me take shiririta da rashin hankali da rashin sani abin da ya kamata a yi ku ku ne samarin anguwa ku ne kaza banda lalata iya mutane da kaɗe-kaɗe da iwace-iwace ba ku da aiki a cikin haka wannan kunci ta kun tsaye babu ɗaya daga cikin ɗaya da sai ya tsaya Allah ya mutu da tambayar ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ɗaya daga cikin mu face sai ya tsaya a gaban Allah Allah ya tambaye shi Allah yana tambayar kana ba da amsa babu mai interpreter tsakanin ka da Allah Allah zai tambaye ka wannan kuruciya da kake ji kai mai kaka ji ka lahiya lau me kai a cikin shi abu na uku dukiyar da Allah ya baka me ka aikata da ita to ita dukiya kuma bangare biyu ne ta ina ta shigo min aina iktasabahu wa fima anfaqa ta ina ka same ta yanzu daliba ka ji a cikin aljihu ka akwai zula 20 to tuna ta ya ka same ta ta hanyar da Allah ya halatta to masha Allah kafira to ta yaya ka kashe ta wa fima anfaqahu ta wata hanyar kai infaqin wannan kullu suke cikin aljihunka ta hanyar da Allah ya yarda ko kuma kudi ka je ka bada saboda ku ku ne samarin anguwa ka shiga bidiyo ko ka biya ka shiga ka kalli balo barsa real ko kuma a kudin ka bada ka sai wannan karfin da ake sawa a jikin me sunan shi canal plus duka Allah sai ya tambaye ka ɗan uwa musulmi in ka ce musulmi ne kai ba zancan wasa ba na ba zancan wasa duk abin da kake yi tuhasa duk abin da kake ana ilga maka shi eh ka samu kuɗi ta hanyar haram to ta wace hanyar ka kashe su a mu muka taimaka wa ƴan balan Niger yanzu sun tafi wuri kaza za ka yi bayani gaskiya akwai aiki ba na wasa ba wallahi dukkan mutumin da yace yayi imani to wajibi ne ya tarbi tsotsi shi saboda duk abin da kake tuhasa ana ilga maka shi haka kuma daga cikin abin da za a tambaye mutum hankali da duk wata ni'ima da Allah ya baka Allah zai tambaye ka me kai da ita duk wata ni'ima ni'imar da Allah maka ta kaza yaya ka sarrafa ta ilimi Allah ya baka yaya kai wannan ilimin ya kai da shi to wallahi daidai da minti ɗaya a cikin rayuwarka sai an maka ai maka lissafin shi bawa zai zo ya tsaya a gaba kiyama za a ɗauko takardun da aka rubuta aikinka takarda gomiya tara tara duk takarda ɗaya maddal basar tsawon inda idon ka yake gani takarda ce doguwa ta ta yi ba katanga ba waye kuma ga fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid inda zaka rika tsinkaya ba irin tsinkaya wannan duniya takarda na gugar takarda takarda gomiya tara da tara idan ma tushar hadhihi suhuf baina yadayka idan aka shimfida ga sunan ayyukan ka ne kuma kai ka aikata Allah ce bawa na kana da ja ba wani canja yayya in ka ce zaka ja ma zaka bata kanka lokaci ko ba zaka ma iya jan ba ko bakin da zai ja ri shi Allah zai al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun Allah yace a ranar da za mu rihe bakin da hannun da kafan da suka aikata aikin su sai kai magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay'in ubangijin da ya ba komi daman yin magana shi ba mu daman yin magana mutun zai rika mamaki kawai shi tana na magana ke ko me yasa ki ce ubangijin da ya ba baki daman yin magana shi ba su daman su magana da haka duk abin da bawa zai aikata ana lissafa maka da haka kada ya zamanto aikin da zaka ba kanka shine jayayya da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zaka wartar da kanka kuma karshe zaka zube ruwa bas فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ما الله yake cewa su yi hankali wannan suke jayayya da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kar wata fitina ta same su zaman lahiyar bawa shine gaskiya mi Annabi yace ni ya hana ka hannu mi yace ai kai Allah ya kokake sarki ya shirye da mutafarkin da ya ku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi na ga alai kamata insha Allah ta'ala mu haka kenan dai mun ji yanda sallah da takalmi ko da umurnin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi game da yin sallah da takalmi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك الله